أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاشم وعلى آله وصحبه التابعين المنهج إلى يوم الدين حق قدره يوم الدار العظيم. الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نازع تاشع الأذكار إذا so bismillahir rahmanir rahim. Babin abinda ya dace mutum ya fada idan wani yi masa magana, idan wani yi masa magana alhali shi wanda aka yi wa maganar yana cikin sallah. Mun ruwaito a littattafai guda biyu ingantattu na Buhari da Muslim daga Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi, Allah ya ƙara yadda a gare shi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, wanda wani abu ya same shi alhali yana cikin sallah, kamar masalan wani ya zo yana magana da shi ko abinda ya kama da haka, to ya ce subhanallah subhanallah. A wata ruwaya wadda ita ma ta zo a cikin ingantattun hadisan nan, idan wani lamari ya saukan muku ya same ku kuna cikin sallah, to namiji in maza ne su ce subhanallah, mata kuma sai su yi tafi, mata sai su yi tafi. A wata ruwayar fihi a cikin wannan hadisin, at-tasbihu lirrijali wa tasbihu linnisa'i, a tasbihi shine abin da maza za su yi idan suna cikin sallah wani abu ya same su, tafi ku mata kuwa su yi tafi. Anan akwai sabanin fahimta tsakanin malamai a gaba da wannan hadisin. Akwai wanda suke ganin hadisin kowane bangare nasa yana nan muhkami ne ba mansuhi ba, akwai wanda suke ganin a bangaren tafin nan ga mata an yi nasinsa, cewa akwai hadisi da ya zo daga baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man na bahu shu'un fi salatihi falyusalli, wanda duk wani abu ya same shi yana sallah to yi tasbihi. Wanda suka ce to wannan ya hada hasu mata kamar yanda yake zancen da ya fi shura wajen malikawa, yanda mai muhtasar shi wahali nake faɗa wa tasbihu rajulin a imra'atin wa la yusaddiqina. Hakanan idan wani abu ya faru a sallah ana cikin sallah, to abinda yake akwai ko namiji ne ko mace sai su yi tasbihi, amma ta ba a ce su yi tafi ba. Shi yasa su wajen malikawa suna ganin wannan a ce mata su yi tafi mansuhi ne. Wasu malaman ko suna nan suna ganin cewa a'a ba mansuhi ba ne, yana nan har yau ana aiki da shi. To babin addu'o'in da ake bayan an gama sallah, malamai gaba ɗaya sun gamu bisa cewa ana son a tsaya a ambaci Allah bayan an gama sallah. An samu hadisai masu yawa da suka zo a game da zikiran da za a iya yi bayan an gama sallah, wanda dukkaninsu akwai ingantattu da yawa a cikinsu, a cikin nau'o'i na daga ambaton Allah wanda suke iri daban-daban. Amma ba za mu faɗi wasu gefe daga mafi muhimmanci a waɗannan hadisan, ba dukkan hadisan za mu iya faɗa a nan ba, za mu faɗi wasu daga ciki. Mun ruwaito a cikin littafin Tirmidhi, Sunan Tirmidhi, a cikin daga Abi Umama, Allah ya ƙara yadda gare shi, ya ce an ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ayyo wanne ne a cikin addu'a aka fi sauraro, addu'a da ɗan adam yake wacce ce aka fi sauraronta? Du'a idin murafi ilaihi ne ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a addu'ar da aka yi tsakiyar dare na ƙarshe can ƙarshen dare da kuma wanda ake bayan salloli na farilla. Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa. Mun rawaito a Sahihul Buhari da Muslim daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma. Abdullahi ibn Abbas yace a'arifun qira'a salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bitakdiri. Na kasance ina gane karewar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jin kabarbari. In naji a masallaci ana ta Allahu akbar to na san manzon Allah ya gama sallah. Aka ce wannan da yake takbiri din ana nufin zarar ambaton Allah, saboda a wata ruwayar ya bayyana cewa zikiri gaba daya. Wa fi riwayat Muslim, a ruwayar Muslim ga wannan hadisi, mun kasance muna gane cewa manzon Allah ya yi sallama in muka ji masallaci manzon Allah ya rude da ambaton Allah. A wata ruwayar wadda Buhari da Muslim sun ruwaito a sahihansu daga Abdullahi ibn Abbas, Allah ya ƙara yarda a gare su, cewa ɗaga murya da ambaton Allah lokacin da mutane suke sallama daga sallah ta farilla abu ne wanda ake yin sa tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba tsirarsa akai daga baya ba. Abdullahi ibn Abbas yace na kasance ina gane ina idan sun yi sallama bi zalika da ɗaga muryar da ambaton Allah idan naji. Mun rawaito a cikin Sahih Muslim daga Sauban bararren manzo sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ƙara yarda a gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sallama daga sallarsa yakan ce astaghfirullah 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 har sau uku, kuma sai ya ce wato wannan koyarwa ne gare mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ba ibadar da yake kamar sallah, amma in ya gama sallar duba yake cewa wannan sallar kuma ai bata isa a ce za a kai ta wajen Allah ba, shi yasa yake ta istighfar. To ballanta na mu na baya kaga kenan, kan mutum ma yace zai wata tutiya da wata ibada ta sabar ma ya ringa jin kunya daga Allah tabaraka wa ta'ala, cewa zai irin wannan ibada ta sa sai za a ce za a dauka a kai wajen Allah. Sun waƙala sai kuma ya ce Allahumma anta salam, Ubangiji kai ne kubutar da wanda ka so, kubuta daga gare ka ne alherinka sun yawaita, ya ma abokin girma da karamci. Aka ce da Auza'i ɗaya daga cikin gaggan malamai na duniya, shi Auza'i ya yi wafati hijira ta 157, ya sa ya riga Imam Malik wafati da shekaru 22. Shi ne ɗaya daga cikin wanda suka ruwaito wannan hadisin. Ya ake istighfarin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na istighfari uku bayan ya gama sallah? Yake ya kulu zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Mun ruwaito a Sahihin Buhari da Muslim daga Mughirah ibn Shu'bata, Allah ƙara yarda a gare shi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama daga sallah ya sallama yakan ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Mun rawaito a cikin Sahih Muslim daga Abdullahi ibn Zubairi, Allah ya ƙara yarda a gare su, cewa shi Abdullahi ibn Zubairi ya kasance yana cewa bayan kowace sallah yayin da ya sallama la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wal fardu wa lahus sana'ul hasanu, la ilaha illa Allah mulisina lahu dinahu wa law kariha al kafirun. Abdullahi ibn Zubairi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambaton Allah da wannan bayan duk wata sallah. Mun ruwaito a cikin Sahihin Buhari da Muslim daga Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi cewa wanda suke almajirai cikin mutanen Makka da suke hijira zuwa ga Madina sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce da shi masu dukiya sun tafi da darajoji madaukaka da wannan email mu kimi da ni'ima tabbatacciya suna yin sallah inda muke sallah suna azumi kamar yadda muke azumi amma su sun samu ƙarin dukiya da suke dirban dukiyar nan su je su haji su umra su yaƙi don taimaka addinin Allah su sadaka duk a dukiyar tasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ba na sai ya sanar da ku wani abu ba da in dai kun tsaya yin sa za ku riski duk wanda yake ganin ma ya tsere muku kuma za ku tsere wanda suke bayan ku da shi a furala minkum ba wanda zai zama ya fi ku sai fa wanda ya aikata irin abin da kuka aikata sabasta ce a kware ko ka sanar da bu ya rasulullah yace ku ce subhanallah ku ce alhamdulillah ku ce allahu akbar bayan duk wata sallah sau 33 Abu Salih wanda ya rawaito hadisin daga Abi Huraira yace da yayin da aka tambaye shi Abu Salih daga yanda za a yi wannan da aka faɗa ya kulu yace sai ya ce subhanallah alhamdulillah allahu akbar sai ya lissafa daya aha wasallam sai ya zama an samu 33 daga kowanne daga gare su gaba daya wato subhanallah walhamdulillah allahu akbar daya subhanallah alhamdulillah allahu akbar biyu subhanallah alhamdulillah allahu akbar uku shi a wannan ruwayar kenan wato gamawa zai ba wai tsawa ya ce subhanallah ya har 33 ba sannan alhamdulillah 33 sannan allahu akbar 33 jusuru jam'i ne na dasuru da fatahar dal wato dasuru din da kuma sukunin chami aya uku me dasuru dukiya mai yawa mun ruwaito a sahih muslim daga Ka'ab ibn Ujarata Allah ya kara yadda a gare shi ya karbi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ga wasu abubuwa da ake bayan kowace sallah da bayan da za a yi wanda ya tsaya faɗar su a ce ya taɓe ko wanda yake aikata su bayan da za a yi ya taɓe in dai zai faɗe su ko zai yi su bayan kowace sallah ta farilla tasbihatan ya ce subhanallah subhanallah har 33 ya ce alhamdulillah alhamdulillah har 33 ya ce allahu akbar har sau 34 mun ruwaito a sahih muslim daga Abi Huraira Allah ya kara yadda a gare shi ya karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce wanda yake subhanallah subhanallah bayan kowace sallah sau 33 yace alhamdulillah alhamdulillah sau 33 yace allahu akbar sau 33 ya faɗa cikin na ɗarin la ilaha illallah wa da la sharika la lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir za a kafarta duk kurakuransa ko da ta kasance kamar igiyar ruwa a yawa igiyar koge ruwaito a sahih al-Bukhari a farkon littafin yaƙi daga Sa'd ibn Abi Waqqas Allah ya kare da a gare shi ya anna rasulullah shu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana neman tsari bayan kowace sallah da wannan kalmomin Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni Allah ina neman ka kare ni daga tsoro wa a'udhu bika an uradda ila ardalil umri ina neman ka kare ni daga amai da ni daga zuwa da tattakakken rayuwa a ce mutum ya tsufa kai sai dai a kwashe a dauke a kwantar a taya wa uzu ina neman ka kare ni daga duk wata rigima ta rayuwar duniya ina neman ka kare ni daga azabar kabari an mun ruwaito a sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da sunanin Nasa'i daga Abdullahi ibn Amr, Allah ya kara yadda a gare su. Ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tadori biyu ko ɗabi'u guda biyu ba inda za a yi bawa musulmi ya kula da su sai fa ya shiga aljanna. Wannan tadorin guda biyu yin su da sauki kwarai, amma kuma duk da saukin nasu ba kowa ake wa gwamna ka tare yi ba, wanda zai tsayi da su kaɗan ne shi ne mutum ya ce subhanallah subhanallah bayan kowace sallah sau goma, ya ce alhamdulillah alhamdulillah har sau goma, ya ce Allahu akbar Allahu akbar har sau goma. Ya zama kenan 150 a harshe, amma kuma a ma'auni ya zama za a ninka masa lada har 500 za a bashi. Haka nan kuma mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar har sau 34 idan ya riki bakwancinsa in zai bacci, ya ce alhamdulillah sau 33, ya ce subhanallah subhanallah sau 33 sanda zai bacci. Wannan a harshensa ya zo da 100 ne, amma a ma'auni za a bashi lada har 1000. Ya ce haƙiƙa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kullata da hannunsa, yana lissafawa da hannunsa. Ya sabasta ce ya rasulallahi aka ce su dinnan suna da sauki, amma kuma tare da haka aka ce wanda zai aiki da su kaɗan ne. Ya ce ash-shaytanu yati ahadakum yani shaytanu, shaytan yakan zo ga ɗayanku wajen da zai bacci sai ya sa shi baccin tun kafin ya faɗi haka ɗin. Sai ya sa ba mai wuyar faɗar irin ta yayin bacci, saboda wani Allah Allah yake ba ya ƙarasa shi fitar ya kwanta yi bacci, saboda ne sharrin shaidan. Ba wai baccin ba ne yake damun mutum wani lokaci, sharrin shaidan ne kawai. Wayati a shaidan yakan zo wa ɗayanku a cikin sallarsa ya dinga tunatar da shi wata bukata kafin ya faɗi wannan addu'o'in da aka faɗa, tasbihin nan da tahmidin nan da takbirin. Isnaduhu sahihu, isnadun wannan hadisin ingantacce ne. Ada Abn as-Sa'ibi shine sunan annan din, fihi labari ne. Sai ko cewa akwai Ada Abn as-Sa'ibi a cikin isnadin, an samu sabani da yawa game da Ada Abn as-Sa'ibi, saboda daga baya ya rikice. Ba wanda yake ba adali ba ne ko akwai suka a kansa, amma laifinsa cewa a ƙarshen rayuwarsa ya rikice. Haƙiƙa Ayyubu Sitiyani ya yi nuni izuwa ingancin hadisin nan na shi a Ada Abn as-Sa'ibi. Ayyubu Sitiyani ko ya isa abinda ya isa ilimin hadisi, malamin Imam Malik ne. Mun ruwaito a sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da sunan Nasa'i da waninsu daga Uqbah ibn Amir, Allah ya ƙara yadda a gare shi, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni ya ringa karanta Falaki da Nasi bayan duk wata sallah. A wata walwayar Abi Dawud da surorin da ake neman tsari da su, ya dace kenan duba da wannan ruwayar ta biyu ya hada da Qul huwallahu da Falaki wa Qul a'udhu birabbin nas, ya karanta duk wannan surorin uku, domin su ne aka fi kira mu'awwidhat, surorin da ake karantawa don neman tsari. Mun ruwaito da isnadi ingantacce a sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i daga Mu'adh ibn Jabal, Allah ya ƙara yadda a gare shi, Allah ya ƙara yadda gare shi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hannun Mu'azu yace kai Mu'azu na rantse ma da Allah ni din nan ina son ka sai yace manzo Allah yace ni ma wasiya kai Mu'azu kakka yadda ka bari ka bar karanta wannan bayan kowace sallah kace Allahumma ya ubangiji kace makamun bisa ringa ambatanka ringa tunaka ringa gode ma ka taimaka min musu in tsaya in kyautata ibada gare ka. Mun ruwaito a cikin littafin Ibn Sani daga Anas ibn Malik, Allah ya ƙara yarda a gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama sallarsa yakan shafe goshinsa da hannunsa na dama, sannan yace ashhadu an la ilaha illa Allahu ar-rahmanur rahim Allahumma zib anni al-hamma wal hazana, na sheda cewa ba wanda sai cancanci abota masa in ba Allah ba, mai rahama gaba daya mai rahama ke bantacciya, Allah ina roƙonka ka tafi da damuwa da bakin ciki daga gare ni. Mun ruwaito da cikin littafin daga Abi Umama, Allah ya ƙara yarda gare shi, yace ban taba matsawa kusa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama a bayan sallah ta farilla ko sallar nafila sai ko naji manzon Allah yana cewa Allah ina roƙonka ka gafarta min duk zunubaina da kurakuraina gaba ɗayanta, ushni Allah ka tada lamarina ka ɗaukaka lamarina ka ɗora duk wata karayatawa ka shiryar da ni ga ayyuka kyawawa ka shiryar da ni ga ɗabi'u na gari kyawawan ɗabi'u, lamarin da sha'adin ba wanda yake shiryarwa ga managartanta ba wanda yake juyar da mummunanta sai ko kai ya Ubangiji. Mun ruwaito dai a wannan littafin daga Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya ƙara yarda gare shi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama daga sallah ban sani ba yana yin haka ne kafin ya sallama ko ko sai ya bayan ya yi sallama, yakan ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mun ruwaito a cikin littafin da Ibn Sani daga Anas ibn Malik, Allah ya ƙara yarda a gare shi, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa idan ya sallama daga sallah, ya Ubangiji ina roƙonka ka sanya fiyayyar rayuwata ita ce ƙarshen, ka sanya ƙarshen aiki na ayyukan da zan yi a ƙarshen rayuwata, ka sanya mafificin kwanuka na ya zamo ranar da zan koma gare ka. Mun ruwaito a littafin Ibn Sunni daga Abi Bakarata, Allah ya ƙara yarda a gare shi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa bayan kowace sallah, Allah ina neman ka kare ni daga kafirci da talauci, Allah ina neman ka kare ni daga azabar kabari. Mun ruwaito a cikin littafin Ibn Sani dai, amma fa isnadin hadisin yana da rauni, daga Furala ibn Ubaidin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya sallah ya fara da yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala, da yabo ga Allah sannan kuma ya salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan bayan haka ya addu'a da duk abin da yake nema, ya addu'a da duk abin da ya so ya addu'a da shi. Alhamdulillah sai mun tashi babul hamsi ala zikrillahi ta'ala ba'da salati subhi. Allah ya taimake mu, Allah ya hore mana ambatan nasa a dukkan wakuta, Allah ya mana ilhama abin da yake shari'a gare mu, Allah ya saka wa masu littattafan da alheri, ya saka wa malamanmu da alheri, ya saka wa magabatanmu gaba ɗaya. Na'am? Azumi ma na ka to ya zama nan za a ci gaba da karatun azumi kenan a wajen, to Allah ya taimaka, Allah ya mana jagora karanta fatiha ɗaya salatin fatiha uku. Ya kana ce. Wasta iya. Ko lamarin.
إنا أقول لك ولا هاتب لما يسر وصنع سر ولا هاتب ولا سر أنا سر يا رب يا رحمة رب يا ذا الملام الأسفاة الله سلوك وإلى جنام نميش وإليك أنا بنا وإليك المسير ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنا ربك رب العزة السلام على مسك الحمد لله رب العالمين.